tun bayan da karamin ofishin zakadancin Amurka a Najeriya ya fitar da hotuna da ke nuna sarkin Fulani yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Bambado na ganawa da jami'an ofishin zakadancin na Amurka ne a shafinsa na yanar gizo ɗan Najeriya musamman ma dai na yammacin kasar ke ci gaba da mai da martani akan wannan ganawa wasu dai na da ra'ayin cewa bai kamata jami'an ofishin zakadancin na Amurka su gana da sarkin Fulani na Lagos ba a maimakon haka kamata ya su gana da sarkin Lagos a matsayinsa na shugaban sarakuna na jihar ta Lagos Alhaji Salisu Bashankai shine mataimakin sarkin Fulani na yammacin Najeriya kuma ya yi karin haske game da wannan ganawa da aka yi
gaskiya ne ba zargi bane an gayyaci mai martaba sarkin Fulani Lagos a embassy na America kuma sun gayyace shi ne a matsayin da yake shine jigo na Fulani kuma shine kuma chairman na ainihin sarakunan Fulani na yankin nan na Yoruba gabaki daya to don haka ne suka gayyace shi saboda a zo a tattauna wasu abubuwa da su kawo ci gaban Fulani da kuma shi al'umma Najeriya ma gabaki daya don haka mutane da suke ciyar wai me yasa ba gayyace sarkin Lagos ba to ai sarkin Lagos sarki ne na kowa da kowa uba ne na kowa da kowa don haka ne duk abinda ya shafi wani abu daban wani bangare daban to tunda akwai shugaban Fulani a wurin ai kaga bai kamata a ce za a ji a gaya sarkin Lagos ce gashi kowa gaice shi kan maganan ba shi da yake shi ya san matsalolin su kuma shi ya san kuma duk abin zai kawo ci gaban Fulani shi ne sa su America din ba sai na America din suka gayyace shi abinda bai kawo ba kai baka tabbatar da me ke faruwa ko ya abu yake kawai ka zo ka ce wai kawai ka ta surutu ana turwa social media menene sarkin Fulani da an gayyace shi ba gayyace sarki ba wannan ba haka bane su kula da kyau
a sarwar da ofishin zakadancin na America ga fitar tun da farko dai na cewa an yi ganawar ne domin samu bakin zaren warware rigingimu na Fulani da manoma a yankin kudancin kasar da ma kasa baki daya Alhaji Ado Shaibu dan Sudu shugaban wata kungiyar ci gaban yan arewacin Najeriya ne a Lagos wanda kuma ya mai da martani game da wannan ganawa
game da ziyarar da kuma sarkin Fulani ya kai fadar ainihin ya kai embassy na America do ba sabon abu bane to amma abin da ake bukata yanzu dai menene abin da suka tattauna ya kamata a watsa wa duniya abin da aka tattauna sannan mutane su ji menene suka tattauna domin soke-soke da mutanen kudu suke musamman kudu maso yamma cewa ba a wannan lokaci ya kamata America su kai ziyara wajen sarkin Fulani ba a wannan halin da ake ciki a wani bangaren za a ce suna da gaskiya domin halin da ake ciki na wannan lokaci a ce kuma da whole America ta kai wani sarkin Fulani ainihin ziyara domin ni ma karamin jakada na America ya taɓa kawo ziyara
yanzu dai yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da muhawara akan wannan ganawa bangaren masarautar Fulani na kira na samun fahimtar juna domin kawo ƙarshen rigingimun Fulani da 'yan ƙasa kamar da sarkin Fulani Shagamu Alhaji Salisu Bashankai ya shaida mani Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.